sahibi ve muvala ve tebiyan bir insanın ilahe ve meddiyen ve bari. Böyle kucarından çıkınca mevman sen. Hemen kucarından çıkınca. Haydi de çıkınca. Aha. Yevmu Laraba 6/8 Hicra tana da 1443 wanda ya dace da 9/3 miladiya tana da 2022 ko za mu fara ko kuma za mu ci gaba da darasin mu na sira a cikin littafin ash-shifa muna wani gaba
warniya sai a fara
aha yace warwiya an yi riwaya an Ja'farin daga Ja'far aha daga an Ja'far bin Muhammad ko As-Sadiq daga Ja'far dan Muhammad As-Sadiq fi qawlihi ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace fa salamun laka min ashabil yamin aminci ko gaisuwa ya tabbata gare ka daga maabota dama ai yace wannan yana nufin fa bika fa salamun bika ne wannan lam din yana bada ma'anan albani ma'anar sa shine inna ma waqa'at salamatuhum min ajli karamati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kadai wannan amintuwan nasu ya tabbata ne saboda ainihin karramawa ko karama daraja na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana in aljanna din sun samu wannan salaman ne saboda ainihin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam diddi yana ba da ma'anan Umar sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin har a aljannan ma in aljannan sun samu wannan rahama da salama da zaman lafiya din har yake cewa tahiyatun fiya salam to duk wannan sun samu ne saboda darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وقال الله تعالى الله مدوكين سركي ياتي الله نور السماوات والأرض الله هسكن سميني دكسا الآية ككرن تآيان زواق الشي توقال كاب الأهبار كاب الأهبار وابن جبير دعيني ابن جبير سكي فسرع ونن عيني ينسوء ونن آيان سكي المراد بالنور الثاني دين ياتي الله نور السماوات والأرض سيكي مسل نوره هذا يعني النور سبيوا سكي ونن الله نور السماوات والأرض حكني أما ونجن مسل نوره ونن لميرين shine yace al murad bi nuri sani abun nufi da wannan annur nabiyyu masal nurihi huna anan muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace masal nurihi ai yana nufin nuri muhammadin hasken annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wa qala sahal bin abdullah yace al ma'ana ma'ana shine Allahu hadi ahla samawati wal ard yace Allahu nuru samawati wal ard yana nufin Allah shine mai shiryar da ma'abuta sammai da ƙasa gaba ɗaya duk shiryan su yana hannun Allah kuma inda Allah yake innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha summa qala sannan Allah madaukakin sarki yace masalu nuri muhammadin misalin hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama iz kana mustawda'an fil aslabi yayin da hasken ya zamo abin azawa cikin tsatsa kamishkatin ko kamishkatin kaman alkuki ne alkuki shine dan kulme da ake a cikin garu za ka ga kaman window wanda ba shi da mazarta ba in ka je irin dakunan mutanen da ana haka ba inda za a je fitila sai a dan fafike cikin garin sai gan shi gashi kaman window ne amma ba shi da mazarta shine mishkat to misalin hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin tsatsa kaman ainin alkuki ne sifatu haka za sifanta shine kaza kaman yanda ya fada din to wa arada bil misbahi abin nufi da al misbahu fi zujaja din nan al misbahu din shine kalbahu zuciyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan al misbahu din wa zujaja wannan azujaja kaskon karo wanda fitilan yake ciki shine sadrhu kirjin manzon Allah wanda zuciyarsa take ciki ai yana nufin ka annahu kaukabun durriyun kai ka ce shi kaman wani ainihin taurari ne durriyun mai boruwa da haske lima fihi min al-imani wal hikma saboda abin da yake cikin shi min al-imani na imani wal hikmati da hikima yuqadu min shajaratin mubarakatin innan ana bura shi daga ainihin itaciyar nan mai albarka ai yana nufin min nuri ibrahima daga hasken annabi ibrahim ne alayhi salatu wassalam wa biriban masal bi shajaratin mubaraka sai aka buga misalin da ainihin itaciya mai albarka kamar yadda annabi ibrahim shi ma yake mai albarka wa qawluhu fadi shi da yake ya kadu zaitu hayubiu manta ya kusa shi ma ya rika haske koda ba a sa mai wuta ba walau lam tamsa sunarun yake cewa ko ai yana nufin takadu nubuwatu muhammadin annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kusa tabinu ta bayyana da nasi ga mutane kabla kalamihi tun kafin maganar manzo Allah wato abubuwan da Allah ya lullube manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na alamomin annabci koda manzo Allah bai yi bayani ba wannan abubuwan ma hasken su sun isa su isar da wannan sakon ka haza azzaiti kaman wannan ainihin man wanda yake haske koda ba a sa mai wuta an kura shi ba wa qarqila fi hadhihi al-ayati ghayru hadha yace amma fa wannan wani fassara ne na wani bangare hakika an fadi wani wannan fassaran fi hadhihi al-ayati cikin wannan aya tunda ka san in aya ta zo fahimta ita ce take fassara shi yadda mutum zai fahimci ainihin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda Allah zai ba shi ijtihadi da wannan zai fassara ayan yace to wannan shine dai fassaran da su Jafar suka yi amma an fadi ainihin wani wannan fassaran akan wannan aya wallahu alam Allah shine mafi sani wa garsan mahullahu ta'ala fil qur'ani fi gairi hadhal mawdi'i nuran haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya ambaci manzon Allah haske a wani waje ba anan ba in ka ce anan to ana kilafa masalan nuri yau sun ce wannan lamirin na Allah ne to ai ba anan ba a gurare da yawa Allah ya ambaci manzon Allah nuran din haske wa sirajan kuma ya ambace shi fitila ne mudiran mai haskawa bagala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin haƙiƙa haske ya zo muku daga Allah sannan kuma littafi mabayyani ya zo in ka ce wannan hasken Qur'ani ne to ai ga wa kitabun kuma kuma ya kashi da harku adab saboda haka nurun din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sannan kitabun mubinun shine ainihin littafi mai bayani ko mabayyani alqur'ani wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna arsalnaka mu mun aika ka shahidan ka zamo mai shaida wa mubashiran ka zamo mai bushara wa nadhiran ka zamo mai gargadi wa da'iyan ka zamo mai kira ila Allah zuwa ga Allah bi iznihi da iznin Allah sai yace wa sirajan munira kuma ka zamo ainihin fitila munira mai haskawa kaga duk wayannan guraren Allah ya ambaci manzo Allah da suran an-nur saboda haka dan an ce masalan nuri ana nufin manzo Allah ne ba matsala bane tunda koda can din ba shi bane to akwai gurare da yawa da Allah ya ambace shi ainihin an-nur wa min hadha yana daga wannan kaulu ta ala fadin Allah madaukakin sarki da yace alam nashrah laka sadrak shin bamu bude ainihin kirji laka gare ka ba kaga istifhamu iqrar ai mun bude ainihin kirjin ka ila akhir sura har zuwa karshen ainihin sura sharaha nan yana nufin wasa'a Allah ya yalwata kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal muradu bis sadri abun nufi da kirji din kuma huna nan alqalbu shine zuciya ba za a ce ai wani mai yalwan kirji ne ma'ana duk abin da yazo mar zai iya dauka wani kuma a ce ai kunci daga an taba shi zai ainihin fashe to shi manzon Allah Allah ne yake ya yalwata ainihin zuciyarsa Ali ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace yace sharahahu bi nurin islami to Abdullahi ibn Abbas ya bayyana yace sharahahu din da Allah yace alam nashra laka sadrak ya ainihin bude zuciyar manzo Allah ne bi nurin islami da hasken musulunci wa qala sa'al shi ko sa'al ya bayyana wannan ainihin alam nashra din yace bi nurin risala ya bude zuciyar manzo Allah ne da hasken manzanci shi Abdullahi ibn Abbas yace hasken musulunci shi kuma sa'al yace hasken manzanci wa qala al-hasan al-hasan shi kuma cewa yayi yana nufin mala'ahu hukuman wa ilman ya cika shi da hukunci da ilimi wa kila ma'anahu kuma an ce ma'anar wannan alam nashra laka sadran ai alam yudahir qalbaka ai Allah yawwa alam nudahir ko alam yudahir duk dai nuska ne in ka ce alam nashra to alam nudahir kenan tunda ayar yake fassarawa alam nu dai girkal baka ai mun tsarkake zuciyarka hatta la yaqbala waswasa har zuciyan ba zai karbi waswasi ba kaga diddai aya daya ce amma fassarori shi yasa malamai suka ce alqur'ani yana da cikin mu'jizan shi fassaran shi baya karewa sai kaga kullun ana ainihin sabon fahimta a alqur'ani har yanzu nan sai ga akwai abubuwa da yawa wanda da can ba fahimta ba a yanzu sai kaga har a irin masu na'urori na zamani sai ga suna fahimtar wasu abubuwa wanda da can ayan qur'ani yazo da shi wasu ma sai a ce wannan ayar Allahu alam amma ana nan sai ga kuma yazo ya bayyana ka gani to kaga nan shi ma fassarori ne nan malamai kala kala wadana anka wizraka yace kuma muka sarayar da nauyinka anka gabarinka allazi anqaba zaraka nauyin da ya nauye bayanka to shi ma wannan ayoyi biyun kila aka ce ma salafa min zambika ai wizraka din shine abin da ya riga ya na zunubinka yani yana nufin qablan nubuwa kafin annabci tunda an san kowane annabi ma ma'asumi ne balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da zunubi bayan annabci to shine wasu malamai suka ce zunuban na kafin annabci tunda wizru ai zunubi ne to zunubin ne yaushe kafin annabci wakilo suka ce a'a arada sikila ayyamil jahiliya yana nufin nauye-nauye na kwanakin jahiliya tunda manzo Allah ya taso ne a cikin mutane wanda suke na zamanin jahiliya wakila aka ce arada yana nufin ma asqala zarahu minar risala abin da ya nauye bayan manzon Allah na manzanci tunda manzanci abu ne mai nauyi tunda lokacin da ake kawo manzon Allah ainihin sako zaka ga a lokaci yana shiga wani hali wani lokaci yayi gumi wani lokaci yayi kaza to shine wai Allah ya sauwake ainihin bayan shi daga wannan nauyin manzancin hatta ballaga har ya isar da ita tunda kaga in an baka sako nauyi ne sai ka isar sannan ka sauke wannan nauyin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai karshe yana cewa hal ballagtu a ce na'am yace Allahumma kaga Allah ya sauke mar wannan nauyin da ya daura mar hakahu al-ma'wardi shi ya kai to wannan wasalabi ko wasalmi ko wasulami da kuma yanayin asulami wakila wasu malamai suka ce duk ba wannan bane aswam naka ne cewa mun kiyaye ka ne daga zunubin walaula zalika ba dan wannan kiyayewan ba la asqalati zunubu zaharaka da zunubin ya nauye bayan ka kaga babu zancen zunubin kenan mun kiyaye ka daga zunubin ba dan wannan kiyayen ba da zunubi ya nauye maka bayan ka shi ake nufi da wa wada'ana anka wizraka akahu as-samraqandi imam as-samraqandi shi ya kai to wannan sai anan
to
eh wa rafa'na laka zikrak to muje wa rafa'na laka zikrak yace kuma da Allah yace mun daukaka ambatanka laka gare ka kana yahay bin adam ka san ayar alam nashra aya sura alam nashra sura ce wanda take nuna matsayi da daraja da girma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk abubuwan da aka faɗa shi ake nufi ka san akwai abubuwan da Allah zai kidaba da manzo Allah amma yana nufin ainihin al'umma ko to amma wannan in ka lura shi kadai aka kebance shi ake nufi ba a nufin kowa sai shi saboda haka fahimta dole zai bambanta da yawa akan waɗannan ainihin darajoji da karamomi da Allah ya karrama manzo Allah da shi Allah ya ce warafa'ana laka zikra kuma mun ɗaukaka ambatonka laka gare ka dan kai muka ɗaukaka ambatonka Allah ya haibu ni Adam ya ce ambaton manzo Allah da Allah ya ɗaukaka din me yake nufi ya ce bin nubuwa da annabci wakila aka ce a'a yana nufin idza zukirtu zukirta ma'i idan aka ambace ni to za a ambace ka tare da ni fi qauli la ilaha illallah muhammadur rasulullah cikin din da aka ce babu ambota sai da gaskiya sai Allah sai an ce muhammadur rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne to kaga wannan ai daukaka ne a ce duk wanda zai ambace Allah zai ya ambace ka tare da Allah wakila aka ce fil azani wal iqama yana nufi a cikin kiran sallah da ta da iqama lokacin da mai kiran sallah zai daga murya to dole sai ya ambace ka haka mai iqama lokacin da aka zo za a ta da sallah sai an ambace ka kala faqihu ko alhamdulillah